أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta wato cigaba da karatun mu na littafin Umdatul Ahkam na al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi. Wanda yau muna ranar Alhamis sha uku ga watan Muharram, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya daidai da 11 ga watan 8 miladiya ta 2022, wanda wannan shi ne darasin mu na 25 a cikin wannan littafi. Za mu tashi sabon babi inda malam ya kawo mana babu jami'un, wato babi wanda ya tattaro abubuwa. Muna cikin kitabus salaf. A darasin da ya gabata mun gani babul mururi baina yadayi musalli, wato baban da ya zo hadisai daga wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan hani na daga wato mutum ya bi daga gaban mai sallah ya wuce. Wanda kuma yau babi shi ne na jami'i. Wannan ya ce babun jami'i, wato babi ne wanda zai yi bayani akan wasu hadisai wanda suke da alaka da sallah, wato shi ne malam ya kawo su a cikin wannan babu. Shi yasa ya ce babun jami'un, kenan wanda zai gaggama hadisai wanda suke da cikin mawdu'ai daban-daban a cikin wato littafin sallah. Kenan ba kamar irin baya-baya da yake ce mana babun kaza babun kaza babun kaza, kenan wannan baban gabaki daya a cikin ne to zai ringa fasali kaza ya kawo hadisi yana da alaka da sallah amma yana wata magana ta daban. Hadisi na farko malam da ya kawo mana a cikin baban yake cewa an Abi Qatadata bin Rabi'i al-Ansari radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama idha dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Wato wannan hadisi da malam ya kawo mana hadisin Abi Qatada bin Rabi'i al-Ansari, yarda Allah ta tabbata a gare shi, annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza dakhala ahadukum al-masjida, wato idan ɗayan ku ya shigo masallaci fala yajlis, kada ya zamna hatta yusalli raka'atayn, wato har sai ya sallaci wato raka'a biyu wato a cikin wato kafin ya zamna. Wato kai ne ka shigo masallaci, ba so kai sai da ka zo ka zamna sai ka yi sallah wato raka'a biyu. Kenan shi ne maudu'in wato wannan hadisi, bayani akan hukuncin zama wato idan mutum ya shigo masallaci kafin ya yi raka'a guda biyu. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi, haka Imam Muslim shi ma ya rawaito shi. Kenan yana kan sharadin malam da ya dora wato akan abin da ya shafi wannan littafi na shi. Sai ya ce idza dakhala annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza dakhala ahadukum almasjid, idan ɗayan ku ya shigo wato cikin masallaci. Da aka ce almasjid nan ana nihin wato masallaci inda aka gina aka keɓance shi game da abin da ya shafi sallah. Saboda idan ana itlaqan masjid akan dukkan inda wato mutum zai yi sallah, kamar yadda hadisin wancan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa cewa wato an fifita shi da wasu abubuwa guda biyar, wato wanda ba wasu annabawa bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam. A cikin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tuhura, an sanya mishi wato ƙasa ta zamanto mishi wato masallaci ne, wurin yin sallah ne. duk inda sallah ta kama ka wato a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kana iya ka tsaya kai sallaka kenan wannan nan ina kace masallaci ana nihin gini inda aka gina aka kebance shi wato koda da buraguna ne aka kebance shi wannan wajen ake sallah hamsu salawat wato ana iya kiran shi a masallaci wanda mun sani irin yanda abin da ya shafi falalan masallaci mafi soyuwa wato wuri a cikin ban kasa wanda Allah subhanahu wataala ya fi soyuwa shine abin da ya shafi masallaciya har ake cewa masallaci ɗakin Allah masallaci kenan wuri ne wanda yake da wato an gina shi dan a zo a raya shi da abin da ya shafi ambaton Allah da abin da ya shafi sallah da abin da ya shafi zikiri da abin da ya shafi karatuttuka kamar yadda salafus salih idan ka duba zaka gani wato haka suka kasance suna raya wato masallatayya amma kada ya zamanto masallaci an bar shi haka kawai yayi sallah za a zo ayi sallah ba a gyara shi ba a buwani wannan ishi ba a kula da shi wannan bai dace ba kenan ya zamanto masallaci ana yin salloli ana yin zikiri ana yin ambaton Allah ana yin wato abin da ya shafi karatuttuka daban-daban a cikin wannan masallaci haka kuma kada ya zamanto irin abin da ya shafi karshen wato lokacin karshen tashin alkiyama ko kuma karshen duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'a hatta yubahi nasu bil masajid aw kama qala wato alkiyama ba ta tashi har sai wato mutane sun kai suna alfahari da masallataiya yani ne alfahari da masallataiya ka gani wani yana cewa a'a masallacin mu yayi nasuwa ne masallacin mu kaza ke da kuri yana da kyau yana da kaza yana da kaza amma wasu sun tambaye da kaza ko kuma namu yayi nasuwa ne kyau to irin wannan wato yana daga cikin abin da yake wato abin da ya shafi wato alamomi na tashin alkiyama kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake idza dakhala ahadukum almasjid idan ɗayan ku ya shiga masallaci kenan masallaci inda aka kebance shi ake yin sallah sai annabi yace fala yajlis kada wato ya zamna wannan la nahiya ce annabi ya kore kada ka zamna idan ka shigo wato cikin masallaci hatta yusalli rak'ataini har sai wato mutun yayi sallah wato raka'ai ita ce ake cewa mene tahiyatul masjid wato tahiyatul masjid kenan menene wato sababin ta shine shigowarka masallaci shigowarka masallaci shine sababin wannan nafila da zaka yi raka'a guda biyu amma idan ya zama to ka shigo masallaci misali ana cikin sallah ne ta farilla to wannan lokacin babu maganar nafila kenan dole farilla zaka shiga wato ai sallah da to kai kuma ko kuma ka shigo masallaci zakka dauki wani abu ko kuma zakka bidan daga wannan ko ka bi ka wuce wannan ai ba zama ba zakka yi kenan wannan bi ne kai zakka wuce wannan ba zakka ba sai ka yi raka'a guda biyu amma da niyya wato abin da yake zama wato zakka yi wannan shi yasa wasu malamai suka ta kan cewa wajibi ne wato wannan sallah ta wato tahiyatul masjid idan mutun ya shigo masallaci saboda mi saboda suka ce akwai dalilai wato daga annabi sallallahu alaihi wasallama wato wanda yake nuna wajibcinta wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan ba wajibi bace ba sai dai ta zamanto sunna ce sai dai ta zamanto sunna ce saboda wancan wato hadisin da annabi sallallahu kissa a'rabi da annabi sallallahu alaihi wasallama wato a'rabin ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya wajaba wato akan shi na sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kawai as-salawatul khams wannan salloli guda biyar ya tambaye su ya tambaye annabi babu wasu bayan wannan salloli guda biyar annabi ya ce babu wasu sai dai in kai tatawwu'i wato nafili suka ce wannan yake nuna cewa tahiyatul masjid ba wajibi bace ba amma a magana wadda take zahiri wadda take mai karfi a wajen malamai tahiyatul masjid wato tana kusa wajibi ta kusa zamanto wajibi sunna ce wadda take sunna muakkada wadda bai halatta ya zamanto ka shigo masallaci kawai haka nan ka zauna ba kai ba tahiyatul masjid wani ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yana hutuba a masallaci ranar juma'a ya zo ya zamna annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi cewa shin kai raka'a ya ce a bai bai ta tashi kai hutuba take wannan ana hutuba ma an sani sai ba a so wato mutum yayi magana ya saurara yayi wannan yi yayi wani abu wanda zai dauke mishi hankali amma annabi ya ce mishi ka tashi kai wato raka'a guda biyu tukun ka zamna wata ruwaya ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam da wani ya shigo yace mishi kai raka'a biyu yace bai yace ta shi kai raka'a biyu amma da takaita wato a cikin shi idan ka takaita wannan raka'a guda biyu dan ka zanna wato ka saurari wato wannan hutuba wato wanda ake yi kina ala kulli hal wato ita tahiyatul masjid wato sunna ce wanda take karfaffa mai karfi wato daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda bai dacewa ya zamanto mutum ya shiga wato masallaci kuma ya zamanto ya zamna haka nan bai yi ta ba sannan kuma ita wannan tahiyatul masjid batta da wato hanin wajen lokutan da aka ce idan ya zamanto sun yi kada mutum ya sai yi sallah to idan ka shigo masallaci a wannan lokacin kana iya kai kamar yadda wasu malamai suka ce kana iya kai tahiyatul masjid batta cikin wancan hanin misali kai ne ka shigo kafin wato Qur'ana ta fada ka shigo masallaci to babu laifi kana iya kai tahiyatul masjid saboda tan sallaci wanda take da sababi haka kuma misali kai ne ka shigo misali ko kuma bayan sallah asuba ka shigo masallaci zakka zamna to kana iya kai tahiyatul masjid wato saboda sallaci nafila ce wanda take da wato sababi idan wannan duka wato bai hana wato mutun yayi tahiyatul masjid wato idan ya shigo cikin masallaci sannan kuma dangane da juma'a akwai hadisin da ake rawaitawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana al-imam yakhthu fala salata wala kalam idan liman ya kasance yana khutba babu sallah babu magana to wannan hadisi malaman hadisi suka ce wannan hadisi bai da asali a cikin littafin sunna hadisi ne wanda yake da bai da asali idan abinda aka hana idan kana idan ya zamanto liman yana khutba shine kai wani wasa ko kai magana wanda zaka dauke maka hankali wannan magana ba so mutun yayi liman yana khutba amma ka shigo masallaci limami yana khutba zaka yi dafi da wannan tahiyatul masjid wato raka'a guda biyu wato dukan ka zamanto ka zamna ka saurari wato khutba sannan kuma malamai suke cewa shin raka'a daya idan kace ka shigo masallaci kace kai raka'a daya wannan batta zamantawa ta isa dole sai kai raka'a biyu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta yusalli raka'ataini har sai ya sallaci wato raka'a guda biyu kenan shine wannan hadisin malam wato ya kawo mana shi wato a cikin wannan littafin jami dan ya nuna mana meye shine hukuncin tahiyatul masjid idan mutum idan ya shigo masallaci wato zai yi wato abin da yake shine tahiyatul masjid sai malam yace hadisi na gaba bayanin hukumin kalami fi salat wato bayani akan wato hukuncin magana a cikin sallah malam yace an zaid bin al-arqam an zaid bin arqam radiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi salati yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fi salati hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis-sukuti wa nuhina an al-kalam wato wannan hadisi ne daga zaid dan arqam yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kunna natakallamu fi salati wato mun kasance muna magana a cikin sallah yukallimu ar-rajulu sahibahu wato mutum zai yi ma dan uwan shi wato magana wa huwa ila janbi alhali yana kusa da shi fi salati a cikin sallah hatta nazalat hasida aya wannan ta safo wa qumu lillahi qanitin wato ku tsayu wato gaban Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma domin Allah subhanahu wa ta'ala kuna wato masu girmama Allah subhanahu wa ta'ala wato kuna masu shiru kuna masu girmama Allah subhanahu wa ta'ala sai yace fa umirna bis-sukut sai aka umarce mu da idan muna sallah mu kyale wani hina anil kalam aka hane mu da yin magana wannan sahabi zaid bin al-arqam wato shine zaid bin arqam bin zaid al-ansari al-khazraji radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata gare shi ce ya halarci yaki da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yaki sama da wajen 10 wato tara a wannan darwaya wajen yaki 17 ya halarta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine yazo ya gai ma annabi sallallahu alaihi wasallam magana Abdullah ibn Ubay ibn Salul lokacin da yake cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'zzu minha al-adall wato shi yazo ya gai ma annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ubay ibn Salul yazo yake nema ya karyata Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa wato haka nan ya fadi kinan shine ya rawaito mana wannan hadisin yace kunna natakallam wato sun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana salla suna magana misali ana salla sai ka jiyo ka ce ya muhammad yaya jiya ka dawo ko kuma an yi da salla ina zaka a lokacin horko misali ana salla sai ka jiyo ka tambaye shi jiya wai ka zo waje kaza kai kaza ko kuma na kusan da kai ka ringa mishi magana shine yace kunna natakallamu fis salati mun kasance muna magana da a cikin salla kenan annabi yana gaba yana jin salla kuma wani yana ma wani dan uwan shi magana shine yace yukallimu rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fis salati wato mutum zai ma dan uwan shi magana wato ya tambaye shi wata haja ko kuma wata bukata ko kuma ya gani mishi wani abu wanda yake kusa da shi kuma alhali suna cikin salla sai da Allah subhanahu wataala ya sauko da wannan aya wa qumu lillahi qanitin wato ku tsayu wato domin Allah subhanahu wataala kuna masu shiru kuna masu girmama Allah subhanahu wataala sai yace fa umirna bisukuti sai aka umurce su da su zamanto sun yi shiru wato a cikin salla wa nubina anil kalam aka hane su daga abin da ya shahi wato su yi magana kenan wannan hadisi Zaid da ya rawaito mana shi yana nuna mana mene bayani akan hukuncin magana wato a cikin salla da babu laifi wato mutum yayi magana a cikin salla amma sai aka zo aka shafe shi ne zaman to bai halatta mutum yayi magana a cikin salla zan mu gani wato lokaci ne idan kai magana wato zata zamanto wato tai wani lokaci ne idan kai magana zata zamanto wato babu laifi ko kuma ya zamanto kan maganar da zai yi kan magana ta in ta gyaran salla ce ta zamanto wato babu wani wato matsala kan wannan kenan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi musu wannan aya yace wa qumu lillahi qanitin wato ku tsayu wato domin wato kuna masu shiru kuna masu girmama Allah subhanahu wataala a cikin salla sai yace kenan ya fasarta ma menene fa umirna bisukuti sai aka umurce su da su yi shiru a cikin salla wa nuhina anil kalam wato aka hane su wato da su yi magana wannan hadisi ne wanda yake marfu'i hadisi ne wanda aka wato ya danganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan cikin hadisin zamu gani cewa an shahi wato hukuncin magana wato abin da ya shahi cikin salla haka kuma a farkon lokaci magana wanda take simple mubaha ce ya halatta kuyi amma dai shi ya zamanto wato an shahi ta haka kuma a cikin hadisin zamu gani kenan hadisin muka ce wato shi Zaid ya kawo shi dan ya nuna wato abin da yazo kan hani wato akan abin da ya shafi wato magana cikin wato salla ya faru wato zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bancin wato wannan hanin yazo aka samu cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama wato wani da bai san ba wato wannan hanin yazo an shigo salla sai ya zamanto wato ana wannan sallai sai ya yi magana maganar da yake wa takalabun maya wato yana nihi wato kai can ina ya ni irin yanda mahaifiyar shi take wato bari yake cewa kai can wannan abin kamar yana jin abin hawa zuwa a jikin shi sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kallon shi a cikin sallah yayi magana sai tambaye su malakum tanzuruna ilayhi me yasa kuke kallo na aka samu wani atisha ko yace mishi ya rahama kallon duka a cikin sallah shi kuma bai san ba an san ko da aya cewa an hana wato abin da ya shafi magana to da aya ka yi da sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi bai sake sallah saboda bai sani ba kenan wannan menene zan mu dauka anan cewa idan ya zamanto wato magana a cikin sallah kayi ta da gangan wannan sallar ka ta lalace da gangan kai magana wato sallaka ta lalace idan misali malamai suka ce mantuwa ne misali kai wannan kamar yanda wannan sallar shi bata bace ba a ce bai saki kenan wannan bai zai zaman to ba wato wani sannan kuma magana ta gyaran sallah ita ma wato wannan zai zaman to ita ma mubah ce misali mun wuce a cikin abin da ya shafi sahau mun ba da misali misali limami yana sallah sai zaman to sallar duka ta rikice mishi ana ta mishi tasbihi ana ta mishi tasbihi idan babu laifi ya tambaya menene ya zaman to ya faru sai a sanar da shi a daidaita sallah wanda mun dauko dalili daga ina shine hadisin zuliyade wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah yayi raka'a biyu sai salamci da ya salamci ya huta aka zo aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama shin sallah an rage ta ne ko kuma ka manta ne yace a ba an rage ta ba kuma ban manta ba sai yace a bari dai ka manta aka ce mishi sai yayi raka'a biyu ne kenan din wannan magana da aka yi kun gani zata zamanto ta zamanto bata bata ba sallah da aka zo kowa annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara yi wato aka yi raka'a biyu wato aka gama kenan dai game da abin da ya shafi mutumin da ya zamanto yayi magana da gangan wannan sallar shi lalace wannan sallar shi wato ta lalace wallahu ta'ala a'la wa a'la wannan hadisi malam ya kawo shi dan ya nuna mana haramcin magana a cikin sallah sawabun sallar farilla ce ko kuma sallar nafila kina ko duk karancin magana da zakai wannan bai da cewa wato mutun ya zamanto yayi ta a cikin sallah haka kuma idan ka zamanto kai wannan magana zai zamanto ya bata maka wato sallaka sai dai Allahumma in ya zamanto ta gyaran sallah ce wannan malamai sun ce babu laifi akan ta haka kuma zan magani babu sabani a wajen malamai na cewa dukkan mutumin da yayi magana da gangan a cikin sallah to wannan sallar shi wato ta lalace kenan shine wannan hadisin da malam ya kawo mana bayani wato akan shi sai hadisi na gaba malam yake cewa ana Abdullah ibn Umar wa Abi Hurairah radiyallahu anhum an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama annahu qala idha ishtadda al-harr fa abridu an as-salati fa inna shiddata al-harr min fayhi jahannam wato wannan hadisi Abdullah ibn Umar da Abi Hurairah suka rawaito shi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa idza shadda al-harr fa abridu bis-salati aw fa abridu an-salati annabi yace idan zafi ya tsananta to fa abridu an-salati ku sanya yadda yin sallah yace fa inna shiddata al-harr min fayhi jahannam saboda tsananin zafin wannan yana daga cikin wato hucina abinda ya shafi hutan jahannama kenan wannan hadisin malam ya kawo shi dan ya mana bayani akan hukuncin wato sanye yadda yin sallah wato sallah ita ce sallah azhar tunda sallah azhar ita ce mafi yawa da rana ne ake yin ta dan ya zama to rana ta tsananta rana ke da kai misali a farkon lokaci ina ana iya akaita wato a dan matsa ta gaba kadan har ya zama to rana ta dai sanyi sai mutane su samu su zo masallaci shine ma'anar wato hadisin abin da yazo yake karantar da mu kenan annabi da yace idza shaddada al-harr idan zafi ya zama to ya tsananta yace fa abridu bis-salati ku zama to kun sayyan yadda yin sallah kenan ya zama to an jinkirta ta kadan har ya zama to lokacin da zafi zai rai misali yanzu a ce lokacin zawali lokacin da a cikin zafi lokacin zawali yana zuwa 12 da wani abu ne misali a ce ƙarfe 10:12 a ce daidai lokacin nan ne zawali kaga lokacin nan akwai zafi idan babu laifi kenan ku kai ta zuwa wajen 12:30 in zafin ya dan rage ko kuma ƙarfe 1 ko kuma ƙarfe 1:30 kuma ƙarfe 2 kenan ala hasab da zafi amma kada ya zama to ba da ni bane ba kuma ya zama to kai kullun ka ce kai ƙarfe 2 zaka yi sallah ko kuma ƙarfe 1 kawai zaka yi sallah saboda yanayi yana canza wannan lokaci azhar din tana fara tun wajen 12:10 to lokaci ya shiga tun 12:10 babu zafi bake da kai kai kuma ka ce sai ƙarfe 1:30 ko kuma ƙarfe 2 zaka yi sallah ko kuma ƙarfe 1 kenan ka dinga dubawa da lokacin duk abinda ake so abin da yafi soyuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala a yi shi shine sallah akan lokacin ta kan farkon lokaci mutun yayi sallah wannan abu yafi soyuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma babu laifi kenan karkashin wannan hadisin idan ya zama to zafi ya tsananta kenan sai ya zamanto wato an saye da yin sallah wato an dan jirkirta ta hayya zamanto dan rana ta rage zai saboda mutane hikima anan ma da mai suka ce dami dan me yasa saboda mutane wato wanda za su zo masallaci su zo cikin masallaci da nutsuwa su samu su yi sallah da khushu'i amma idan ya zamanto akwai tsananin zai an zo masallaci an cika zai ya damu mutane kaga ba za a samu ba a nutsu a cikin wannan sallaci ba za a samu ba a nutsu amma in dai ya zamanto an dan jinkirta lokacin da za a samu dan sanyi to wannan sai ya zamanto wato mutane sun samu nutsuwa wato akan abin da ya shahi wato sallaci sai annabi zai ce cewa fa inna shiddatil hadbi kusan da cewa tsananin wato zahin nan min faihi jahannam wato yana daga cikin huci wato na wuta da take yi wutar jahannama wato tana da wani huci da take yi a shekara tana yin shi guda biyu kamar yadda hadisin wannan a farkon shi ruwaya ta Abi Huraira da Allah ta tabbata a gare shi kamar yadda yake cikin sahih Bukhari da Muslim yake cewa ishtakatin naru ila rabbiha faqalat rabbi akala ba'dhi ba'dha fa azina laha bi nafasaini nafasun fi shita'i wa nafasun fi sayfi wato annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ishtakatin naru ila rabbiha wato wuta ta kai kuka zuwa wajen ubangijinta wutar jahannam faqalat take cewa rabbi ya rabb ya ubangiji akala ba'dhi ba'dha wato shashanta yana cin shashanta dan zai yanda aka wura wutar jahannam hatta kai ita da kanta take cin kanta a ciki saboda zai saboda zai shi yasa idan ana magana wutar jahannam ba irin wuta bace wuta mutan nan wanda zaka gani wato dan garwashi kadan ma kana tsoro ka ta ba misali aka ce ka dauki garwashi a cikin mangalin shayi ya zaka yi zaka yi zai to ita wutar jahannama ita kanta take cin kanta saboda irin yanda ake hura da yanda ake hura da to haka za a samu mutumin da wato bai tsoron Allah subhanahu wataala mushriki kafiri wanda zai dawwama cikin wuta haka za a zama to a jefa shi wuta ta kone kuma kullama nadija ta juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab duk lokacin da a cikin wutan nan ya zamanto wato fata su ɗan wutar ta narki za a sake musa musu wata fata don su tantani wato zalim azaba sannan malamai suke cewa wai da za a ce a sa mutum wuta ba wai kuma haka bane ba kawai ya irin yanda kake ga karan diga ba kai ba tsawon kama bai kai ba diameter da wani fadin ka bai kai ba wato karan centimeter a ce za a sa ka wuta a sai an busa ka kaci ku yanda wato wutar jahannama za ta ci da kai da akwai hadisi cikin sunanin Nasa'i wanda yake nuna wato hakorin dan wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai dutsen Uhud hakori kadai akwai hadisin da yake nuna cewa fata dan wuta kabrinta ya kai tahiyyar Makka zuwa Madina kenan kaga ba irin wai abun ba wai abu ne wani dan karami wanda mutum ya ce wani an jure wai in dai sun shiga aljanna suke cewa wai a dan bi daga wutan ba haka suke cewa to mu dai muna roƙon Allah subhanahu wataala mu wuce kai mun shiga ma wannan tambaya ina wutar dai saboda ba wai haka ba za a saki sai an busa kai yanda wuta zan da ci zai tsakanin Makka da Madina distance kilometer wajen 400 ka bar shi ma yanzu a ce fatan abu kilometer 400 to yaya jikin mutum yake wannan kwata haƙori aka ce shi kadai kamar girman dutsen Uhud ko dutsen wannan na karkara aka ce fa girman shi ai ka san ba karamin girma bane ba to haka za a sa kuma wuta ta cinye kuma ya zamanto ana tama mutum azaba Allah subhanahu wataala ya kiyaye to dan tsananin zai wuta ita da kanta ta kai kuka zuwa wajen Allah subhanahu wataala take cewa ya rab ya ubangiji akala ba'dhi ba'dha wato shashan ta yana cin shashan ta sai Allah subhanahu wataala ya ba ta idanin ta yi lumfashi guda biyu shine nafasin fi shita'i wa nafasin fi sayfi wato a lokacin zai idan ta furo sai ya zamanto duniya kai ka rasa inda zaka sa kanka wannan lumashin ta ne ta kurzu duk duniya ka ji ko ina ana cin zahi ake ko ina zai wani wajen ka ji ana sankanta degree wani waje ana degree kaza wani waje ana degree kaza mutum ya rasa ina zai sa kanshi to kuma idan ta ja shine wani waje kaje an ce jaura ta huce ko menene sanyi ya yawa to haka ne wannan guda biyu haka take a shekara idan wannan wato yana daga cikin shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa ashaddu ma tajiduna min al-qalbi wa ashaddu ma tajiduna min zabhari wato shi yasa kuke samun tsananin wato abin da kuke ji wato na abin da ya shafi zahiri da kuma tsananin wato abin da ya shafi sanyi lokacin da sanyi ya tsananta to lokacin da ita jahannama ce ta shaka wanda ita kanta rugen da ake tahiya da idan mala'iku ne suke rike da ita amma tana gusga tana gusgawa a dinga zuba mata tana halmin mazid ana zuba mata tana halmin mazid ana zuba mata tana halmin mazid mutane da duwa su ne ake zuba mata su ne makamashin kuma Allah ya alƙawarin ya an cika ta sai karshe Allah ya dora wato daga dubin shi tace fattun 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 ce ya isa wanda azabar dan wuta mafi kananta azaba shine wanda za a dora mishi wato zai dora za a dora shi saman wato garwashi misali daga dubin shi kai wanda su wannan da aka dora shi akan kawagon shi kawagon shi take tafasa saboda tsananin zafi saboda tsananin zafi insha Allah wannan lokaci idan Allah subhanahu wataala ya kaddara mun zo mu karanta abin da shi hadisi akan sifwa wato jahannam ko kuma sifwa guda gaba ke da akwai hadisi da yawa masu tsoratarwa akan abin da shi sifwa jahannam wani hadisin in ka ji shi sai ka guda da kaga je mutane suna abin da suke so san bauta Allah ne ba san bauta Allah ne kawai an dauka irin guda ce haka temple ko kuma wani ba a san ta wani ba a san bai yaya take shi yasa zaka gani mutum ko a kare ka me yasa wasu idan aka yi ambaci wuta zaka yi sun firgita irin yanda sun san yanda Allah subhanahu wataala ya tanada yi hajji sun karanta cikin wato Qur'ani da hadisi wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah aka gan shi yayi baya da gaggawa kuma daga baya aka gan shi yayi gaba gaba har yana miƙa Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi yace bai taba ganin ba wani abu manzar wanda ya firgita shi irin da aka nuna mishi jahannam kuma wannan da yake gaba gaba sai dauko ce aljanna ce aka nuna mishi a aka nuna mishi wani tsoro yace wani furmi shine yaje zai dauko shi yace da ya dauko wannan furmi da kuna nan za a yi ta cin shi har duniya da tashi bai gane ina ma an dauko to ita kuma aljanna shi ma siffar aljanna kuma akwai hadisi wanda in kaji aljanna sai ka rasa wato wata irin babu ni'imar da Allah subhanahu wataala bai tana Allah yace lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid wannan a cikin aljanna ke a cikin aljanna duk abin da kake so ka samu idan kwallo ba lo kake so kai ka je tsirin in kai ba wani yake cewa shi a aljanna shi wai ake ya kai tawwa cewa wato abin da yake so a aljanna shine a bashi gona ya je noma ce laiya je wani ce a shi a duniya manomi ne yana so ya je noma yaso yake a can ma ya je noma to kaga din duk da idan ya je din zai yi kawai abubuwan Allah subhanahu wataala za a mishi ne ba tare da ya sha wahala saboda ɗan aljanna wahala ba ta samu su wahala ba ta samu su saboda a duniya cikin ni'ima kake kana jin wahala to kuma abin da yake ni'ima yanzu abin da yake ni'ima yana da kamar yanzu kana cikin jin dadi kana jin wahala ah kana shi a duniya kana shi dadi ma kana jin wahala shi a duniya
kana ga wata mala ko wani lokaci ma yana zuwa kan daidai
to yanzu misali mu ba da misali akan abin da ya shafi dadi wanda kake ji wahalar shi kai ne kake cin wani abu baka taba cin wani abu wanda kake jin dadin shi kana cin shi ka gashi hakoranka ma su gashi kuma kana jin dadin abu akwai ko babu
kuma abin dadin ne
kuma abin dadin kana cin shi kuma ka gashi akwai ko babu to aljanna babu irin wannan baka gashi yau wannan baka gashi to ita ma aljanna akwai siffofin da akwai bayanai da yawa kan abin da ya shafi wato aljanna da wannan idan abin da ya shafi wuta da aljanna kuma wannan hadisin yana ƙara nuna mana dalili ne akan cewa wuta da aljanna suna nan suna nan amma inda akwai wasu wanda suke da aqida wanda batta da kyau suke cewa ai wuta da aljanna babu su ko babu su wai a gaba tukun a tanare su suke cewa a wai menene eh wai kamar kai ne zakka tanare zakka tanadin ma bako abinci wai kahin bakon yazo wai kamar sai lalaci ka san mafi yawa mutane abinda yake fata su fatar da su suna gama abun da ya shafi lahira da tunanin su abun da ya shafi lahira i'tikadi kake ka sallama ma Allah subhanahu wataala shi kadai ya san wannan abu eh shi kadai ya sani kai tunanin ka bai iya zawwa ma ya ce maka gashi kaza da kaza da kaza ne zai gashi nan za a yi kaza za a yi ka yarda zakka mutu wani akwai wanda bai yarda ba za a mutu ko kuma an ambatin za a tashi bai yarda ba cewa za a tashi wai in an mutu za a tashi to shi kuma ya mantawa kai wanda aka ba haka baka ganka a duniya kawo a girman ka ganka a duniya ba haka baka ganka kai rayuwa a cikin cikin mahaifiyarka baka san ba lokacin da mala'ika ya zo ya busa ma rai ko kaji baka ce baka ji kuma ka yarda da cewa ana wannan rayuwar kuma baka san bayane ne ake yin da har a aike ka ka zo ka yi yarinta tun kana dan jariri duk lokacin baka san ba ma yaya aiki baka san ba duniya baka san ba komai sai yanzu da ka warware ka fara hankali duk da za a ce ma wannan ba rishin hankali ne ma ka ware inda kana musan wato abinda wato Allah subhanahu wataala ya tabbatar idan duka abinda ya shafi lahira wannan sallama ma Allah subhanahu wataala yake Allah subhanahu wataala shi kadai ya san wannan suke cewa aljanna da wuta babu su wannan hadisi yana nuna aljanna tana nan wuta tana nan kamar yanda wasu abubuwa guda takwas wanda bisa karewa wanda malamai suke zana su cewa wato alƙalami da littafi da allahu da aka yi rubutu aljanna tana nan wuta tana nan ran mutum ma da ake huddawa idan aka huta ran mutum ina ake kai inna musulmi ne sama a cikin za a sa cikin sun tsaye su dai can suna wannan haka kuma ajabi inka dukkan mutumin da kasa ta cinye shi akwai abin da kasa ba ta cinyewa shine nan inka a faransanci ake ce mishi ADR ko nan inka wanda dai shine zakka tsoro za Allah subhanahu wataala zai tsoro kai ta dora ka wannan shi ma bai kai abuwa guda da kusa al-kursi da al-arshi su ma suna nan su kai kuma wannan sama da kasa duka za a tada su yawma natuwis samaa ka tayyis sijilil kutub duka kuni kullu shay'in halikun illa wajha Allah subhanahu wataala zai halaka kowani yace liman al-mulkul yawm babu wanda zai magana Allah ya amsa ma kanshi yace lillahi wahid qaha shi yasa abin da ya shafi abin lahira abin da ya shafi sha'anin lahira kawai ka sallama ma Allah subhanahu wataala kada ya zama to ka musa wani abu akwai abin da hankalinka bai dauka idan ka zurfafa tunani kuma sai ka je ka cire ko kuma ka je ka samu kauta ma daga musulunci shi yasa ko da yaushe shedan wata ran zakan shi yana zo maka da wasu tunani cewa kaza 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 to da kashi irin wannan eh a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka dawo cikin hayyacinka kada ka zurfafa babu yanda za a yi ka gane wasu abubuwa dole abinda Allah ya ce kaza kaza haka abinda ya shafi Allah subhanahu wataala Allah ya ce yana da kaza eh Allah kana da kaza amma yaya yake ba mu sani ba kinan duka wannan abubuwa wanda ya shafi Allah subhanahu wataala da kuma abubuwa na tashin kiyama i'tikadi ne zai kai dole ka kudirce a cikin zuciyarka haka ne haka ne haka ne yanzu azabar kabari da ake cewa da ni'iman da al-ni'ima da ake ma mutum a kabari da azabar da ake yi a kabari hakku na gaskiya ne akwai amma dai yanzu ta zuciya da kai gashi nan kabarin kaza da kaza ko kuma ka ce to wanda ba abin ne shi ba ya zai ba a mishi ba ko ne kare to Allah subhanahu wataala shi ya halci shi ya san yanda ake musu azaba kuma azabar suna shi ce mutum ya mutu ana bayo mishi ranshi ya samu takalmin buwan da kuka wuce ko bai isa ba ko zai yauta ba shi ne yana ji mala'iku su zo su daga mutum kaza duka wannan abubuwan da abubuwan da suke faruwa ne annabi ya tabbatar ya zo gucewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wasu kabura ya ce wannan kaburbaran guda biyu ana musu azaba ana musu azaba ana musu azaba ya gai sababin da yasa ake musu azaba shi yasa ai a cikin dabbobi akwai wanda suke jin azaba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za a jiyar muku wato irin yanda ake ma ayan makabura wanda suke kaburbura wanda suka saba ma Allah ake musu azaba da sai kun ji tsoron kada ku je ku binne mu dan uwan ku shi yasa dan adam bai aljannu ba sai shi amma su dabbobi zaka gani suna yi na yin abin da ake ya suke mun sani ba Allahu a'lam ma haka za a je shi yasa mutun ya tana dama kan shi idan mun to ka samu ni'ima ka samu wato a cikin kabari kana ya Allah a tare kiyama saboda ka ga ni'ima wato yanda take mu wanda an binne su musulmai mummune suna can cikin kabari suna wato ya Allah a tare kiyama kai kuma kana nan kana duniyar ma ta dan jaji yawa saboda akwai activity da yawa ya kamata ai su kuma suna can suna ta addu'a Allah a tare kiyama ka ga ni haka ce rayuwa Allah subhanahu wataala ya datar da ina gurguje wannan hadisin malam ya kawo shi dan ya nuna mana wato abin da ya shafi ita sallah a zafar idan zahi ya tsananta wato ana zamantawa a sanyayyar da yinta a zamantawa an dan jinkirta ta samu sanyi haka kuma wato abin da ya shafi wato ita sallah ta zafar kenan lokacin zawali idan yayi kenan in dai akwai zahi kenan mutun ya zamanto ya dan jinkirta ta har sanyi ya samu dan ya zamanto an samu nutsuwa wato a cikin yin sallah haka kuma wannan hadisin yana nuna mana cewa lalle wuta wato tana nan a cikin wato abin da ya shafi wato tana nan Allah subhanahu wataala ya dane ya tanade ta haka ita ma aljanna tana nan hakika ce Allah subhanahu wataala wato ya tanade su da kusurin lokaci kuma Allah kenan masaya nan da lokacin sallah ya gabato da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah game da abin da ya shafi za mu samu wani lokaci a sa ai siffar wuta da siffar aljanna hadisan da suka zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين